الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 1 ga watan Sha'ban shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 5 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi ne yau, ba laifi ƴan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. Kamar ni? Na'am.
To shi iya tsake ne kowane masallaci yayin da shi amma dai iya iya kuma.
Na'am.
Ne kuma iya da mun har ya kasa shi da tsake kowane. Shi ne ce wani kamata da zaba da biya sanin.
To. Wai mutun ne ke zaune tsakanin masallatai guda biyu, ma'ana waɗanda suka fi kusa da gidan shi, illa kasancewar kowanne daga cikin limamin yana da wani illa tashi, wanda kuma aibin ya riga ya fito fili. Kamar shi ɗayan limamin akwai wasu hanyoyi da yake bi, wato domin ba da labari wanda yake na gaibu, diba kenan. Shi kuma ɗayan yana daga miyagun halaye, wanne ne ya dace ya bi daga cikinsu? Shin abinda ake nihi da miyagun halaye a nan kamar misali ne, kamar rashin iya zama da jama'a da cutar da su da rashin walwala da sauran dai abubuwa waɗanda ba su dace ba? Wannan shi ne ya fi dama-dama a bi shi sallah a kan wancan. Kwarai, saboda kasancewar ba da labarin abinda zai je ya zo ta duk wata hanya da za a bi a yi surkulle, to wannan yana ɗaya daga cikin da'awar ilimi wanda yake na gaibu, wanda ilimin gaibu kwa abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya yi da'awar ba da labarin abinda yake fake, wannan ya yi da'awar cewa shi ma Allah ne. Waliyazu billah, me yasa? Saboda gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsu. To dan haka kasancewar shi wannan shine ya fi dama-dama, amma tare da cewa shi komin nisan wato masallaci, limami wanda yake kamili shi ya fi dacewa a je a bi, wanda a zahirin al'amarinsa dai babu wasu abubuwa wanda za a ringa aibanta shi, tare da cewa shi daman ɗan adam kuma tara ne baya cika goma, kamar yanda a Hausa muke faɗa. Lalle babu yanda za a yi ka samu mutum ɗari saman ɗari cewa dukkan halayen shi da ɗabi'unsa na ƙwarai ne, illa kasancewar sai dai a ce dama-dama. Wanda yake da kyawawan halaye kashi 80 a cikin ɗari ya fi wanda yake da kashi 60 ko wanda yake da kashi 70. na'am. Wai misali kamar ku biyu ko ku uku ko sama da haka kuka tafi gaida marar lafiya a matsayin ku na jama'a, za ku iya masa jami'in addu'a ko kuma kowa tashi zai yi. A takaice abin da ya dace kowa ya masa addu'a. An gane ku, kowa ya masa addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'o'in da ya karantar da mu na ziyarar marar lafiya ya nuna cewa duk wanda ya ziyarci marar lafiya ya masa addu'a kaza, to ga iya sakamakon a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar addu'a da yace duk wanda ya ziyarci marar lafiya ya masa wannan addu'a su bakwai, na cewa as'alullahi al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka. To indai ba ciwon mutuwa bane, Allah zai bashi lafiya. To dan haka kuma ba laifi hannu daya yakan iya yin addu'ar sauran jama'ar da suke tare su yi amin akan addu'ar sa, domin da mai yin addu'a da mai cewa amin gaba ɗayan su sun yi tarayya game da yin addu'a. Dan shi lafazin amin kamar yanda yake ma'anarsa shine ya Allah ka karbi addu'ar mu, ya Allah ka amsa mana. Kenan misali kai kana addu'a, ni ina cewa amin, wannan amin da nake faɗa ina cewa ya Ubangiji mu, ya Ubangijin mu ka karbi addu'ar mu. Don haka kamar yanda malaman tafsiri suka hakaito addu'ar da annabi wato shine kenan addu'ar da annabi Musa alaihi salam yayi ga Fir'auna da mabiyansa, kamar yanda Allah ya hakaito mana a cikin suratu Yunus. Ubangiji ta'ala ke cewa wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al azab al alim qala qad ujibat da'watukum fastaqima. Ashahid Ubangiji ta'ala yace qad ujibat da'watukum fastaqima, kai Musa da dan uwanka Haruna, Ubangiji ta'ala yace tabbas addu'ar ku Allah yace mun karba. Kaga anan annabi Musa shi yayi addu'a, to shine malamai suka ce Harun shi amin yake fada, dan haka sai Ubangiji ta'ala ya tsida shi matsayin wanda yayi addu'a. Don haka dai a takaice kamar misali in ka dauki sallah da muke yi, wa yake karatun Fatiha musamman inda ake bayyanar da karatu? Limami yake karatu, wanda Fatiha addu'a ce wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya karantar da mu na ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kaga limami yayi addu'a, amma mu da shi gaba ɗaya sai mu ce amin, ma'ana ya Allah ka amsa mana abinda muka roka a cikin wannan sura. To dan haka kenan ba laifi, lalle wani yakan iya yin addu'ar ya dan daga muryarsa kadan su suna ji kenan suna cewa amin, kuma ba laifi kowa yakan iya masa addu'a, wannan kuma shine asali. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna dai cikin kitabus siya, mun tsaya karshen babi na 8. Baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na cewa duk mutumin da bai daina fada ta ƙarya da yin aiki da abin da ta kunsa a lokacin da yake azumi, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da buƙatar azuminsa. Ma'ana shi ne manzon Allah ya ce falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi da buƙata game da dina cinsa da shansa, ma'ana kwata-kwata Allah bai buƙatar azuminsa. Shine muka yi bayani kamar yadda ya gabata, ba dan kasancewar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana da buƙatar wani abu a wajen bayinsa. An gane ku? Abinda kenan anan wato buƙata Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi amfani da lafazin haja bi ma'ana al-irada, ma'ana Allah baya da nihin azuminsa, ma'ana ba zai karba ba. Saboda kasancewar shi azumi bai takaita ba game da daina ci da sha da kusantar iyali. Azumi ibada ce wadda take ta musamman, wadda ana buƙatar dukkan gabbai na ɗan adam da waɗanda suke koyayyu da waɗanda suke bayyanannu gaba ɗaya su kiyaye dokoki wanda yake na azumi. Don haka mai azumi shi ne ya fi dacewa game da sanya ma harshensa lizzami, ya zamanto duk abin da zai faɗa a lokacin da yake wannan ibada ya tsaya ya auna wannan magana tashi. Saboda miyagun maganganu suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke tauye ladan ibada, musamman azumi. To don haka shi irin waɗannan maganganu waɗanda suke na ƙarya da yin aiki da su, to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke zubar da ladan azumi. Illa kasancewar iya abin da bayya a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bayya da ladan wannan azumi, ko da wannan azumi ya tsaya matsayin kenan abin da aka dora masa na farilla. Don haka dai wannan babi tsawatarwa ne yake dangane da cewa mai azumi kada ya saki halishinsa ya yi taka tsantsan ya san irin maganganun da zai yi, amma ba dan yana nuna cewa faɗa ta ƙarya ko yin aiki da ita in ba a lokacin azumi ba ne cewa ya halatta. A'a, a nan ana nuna mana haramcin na ƙarfafa na tsananta a lokacin da mutum yake azumi. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babun هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج هو عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريج المكي أنه قال أخبرني عطاء هو ابن أبي رباح أن أبي صالح الزيات هو ذكوان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne na musamman. Hal yaqulu inni sa'imun idza shutima, shin mai azumi zai iya cewa ni mai azumi ne a lokacin da aka zage shi aka faɗa masa bakakin maganganu? An gane ku? Kenan baban malam ya buɗa shi da tambaya, hal yaqulu inni sa'imun idza shutima, shin mai azumi zai iya cewa ni mai azumi ne idan aka zage shi ko aka faɗa masa bakar magana a lokacin da yake azumi? Za mu ga amsar tambayar. Shine malam ya shigo da hadisin wato Abu Salih shine Zakwan As-Samman Az-Zayyat cewa ya ji Aba Huraira Allah ikara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qala Allah, Ubangiji ta'ala shi da kansa ke faɗa wannan hadisi. Kenan hadisi ne wanda yake Al-Qudsi. An gane ku? wanda lafazin sa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. To amma ma'anar daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala take. Bambancin sa da Alkur'ani fuskar ta kai kusan fuska kusan goma. Kusa daga cikin fuskar da za ta bambanta maka tsakanin hadisi wanda yake Al-Qudsi da wato aya ta Alkur'ani. Shi Alkur'ani gaba ɗayan sa lafazin sa da ma'anar daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala yake. Amma shi hadisi Al-Qudsi ma'anar daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala take, amma lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Don haka a fuska ta biyu sai malamai suka ce shi Alkur'ani duk iya larabcinka baya halatta ka rawaito Alkur'ani da ma'ana, dole ka zo da shi da lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda Jibrilu alaihi salam ya isar masa daga Ubangijin shi subhanahu wata'ala. Amma shi al-hadisi al-qudsi ya halatta ka rawaito shi da ma'ana, indai ka fahimci larabci ba za ka zo da kalmomin da za su canza ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manufarsa game da wannan hadisi. Kuma shi Alkur'ani Allah ya bautar da mu da karatun sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana mai karatun Alkur'ani duk harafi daya idan ya karanta yana da hasana goma. To amma al-hadisul qudsi Ubangiji subhanahu wata'ala bai bautar da mu ba wato da karatun sa. Sannan Alkur'ani da shine Allah ya tilasa mana kai sallah, kenan koma wani yare kake ji shi dai dole ne ka karanta Alkur'ani a cikin sallah kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara min Alkur'an. To amma al-hadisul qudsi baya halatta ka karanta shi a cikin sallah, in kai sallah da shi sallah ba ta yi ba, kadan ne daga cikin fuskokin. To shine yake cewa Ubangiji ta'ala ya ce kullu amali ibn adam la, dukkan aikin dan adam Ubangiji ta'ala ya ce nashi ne, ma'ana duk abin da ya aikata nashi ne. Idan na alkhairi ne zai ga sakamakon abin da ya aikata na alkhairi a gobe kiyama an lullunka masa, in na sharri ne wal iyazu billahi kazalika, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce in ahasantum li anfusikum, idan kun kyautata kawunan ku kuka kyautata ma, wa in asa'atum falaha, idan kwa kuka sake kuka mugunta a cikin ayyuka to na kanku wato muguntawar ku. Kamar yadda yace faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara, tare da cewa anan da yace kullu amali ibn adam da dukkan wani abu da dan adam zai aikata to na gare shi sakamakon abin da ya aikata, nan ana nihi kenan aiki na alkhairi, inda aiki na sharri ake nihi sai a ce kullu amali ibn adam fa alaihi, duk abin da dan adam ya aikata kenan na kanshi kenan mummunan sakamakon abin da ya aikata. Kamar yadda yace man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha, shine yace kullu amali ibn adam la, dukkan aiki na dan adam idan ya aikata na alkhairi Ubangiji ta'ala yace lahu na gare shi sakamakon abin da ya aikata, sai yace illa siyama, Ubangiji ta'ala yace banda azumi, fa innahu li, domin shi azumi Ubangiji ta'ala yace nawa ne, wanda bayani ya gabata jingina azumi da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi zuwa kansa maganganu kusan goma ke akwai na malamai, wanda maganganun da suka fi kusa kamar yadda muka yi bayani Ubangiji ta'ala ya jingina azumi zuwa kansa don ya nuna mana kima da martaba wato ta azumi, wanda tare da cewa dukkan ayyuka na ibada ana yin su ne saboda Allah. To me yasa Allah ya ware azumi ya jingina shi zuwa cewa nashi ne, ba dan komai ba dan ya nuna mana kimarsa da martabarsa, kamar yanda ya jingina dakuna su ne masallatai cewa dakunansa ne, an gane ko? Kamar yanda Ka'aba Ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina ta zuwa dakinsa, zuwa kansa, da ya faɗa ga Ibrahimu alaihi salam da ɗansa wa bashir baiti yake cewa wai zakalin ibrahim wannan ubangiji ta'ala yake cewa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an bashira baitiya liqa'ifina wal akifina wal ruk'i sujud an bashira baitiya ubangiji ta'ala yace ku tsarkake min daki na kaga ka'aba daki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shin Allah yana bukatar ya shiga daki ya zauna a'a ya jingina wannan daki zuwa gare shi cewa nashi ne dan ya nuna mana girma da martaba da kimar wannan daki haka taguwar annabi salih ubangiji ta'ala ya jingina ta zuwa kansa cewa tashi ci ubangiji ta'ala yake cewa faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasquyaha tare da cewa ai dukkan taguwai da dukkan raƙumma na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne an gane ku sannan kasancewar kamar yanda kuma malamai suka faɗa suka ce anan Allah ya jingina azumi zuwa kansa cewa azumi nashi ne ba dan komai ba saboda kasancewar shi duk wani aiki da ka sani kamar yanda ya zo a wani lafazi ubangiji ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk abin da dan adam yake aikatawa na ayyuka waɗanda suke na ibada kikkiawan aiki Allah zai dinka masa goma yace sai dai azumi ubangiji ta'ala yace azumi nawa ne anan malamai suka ce me yasa domin azumi mai azumi ya tsare kansa ya hana kansa wasu abubuwa wanda ran shi tana shahawa shine ci da sha da kusantar iyali to anan saboda neman kusantar ubangiji subhanahu wataala ya dau hakuri ya daina waɗannan abubuwa kenan ya zama bi ma'ana alhabs wanda shi kuma daman alhabs shine wato ma'anar as-sabr su kuma masu daukan hakuri ubangiji ta'ala ya dau alkawalin sakauta musu da sakamako na musamman a ranar kiyama sakamakon da babu lissafi ubangiji ta'ala zai yi ta tura musu lada ba tare da lissafawa ba kamar yanda yace innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab kusan da cewa kadai masu daukan hakuri a ranar kiyama ana cika musu sakamakon su na lada ba tare da lissafi ba to shine anan yace illa siyama ubangiji ta'ala yace banda azumi fa innahu li yace domin azumi nawa ne wa ana ajzi bihi yace ni zan sakauta ma bawa na da shi ma'ana ni kadai na san iya abin da ya cancanta na sakamako a gobe kiyama sai yace wasiyamu junna wato azumi manzo Allah yace junna wato garkuwa ne garkuwa ne tsakanin bawa wato da abuka kansa cikin shahawa wadda take ta rayuwa wanda shahawa ita kuma daman ita ce karshen abin da ke kai bawa wuta wato shine bin son zuciya dan haka kenan anan da yace wasiyamu junna azumi garkuwa ne in ma kace tsakanin bawa da wuta dan haka ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ay li kay tattaquna anfusakum minan nar dan ku kare kawunan ku game da wuta dan haka anan shine manzo Allah yace wasiyamu junna wato shi azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta sai yace wa idza kana yawmu sawmi ahadikum manzo Allah yace idan yinin azumin dayan ku ya kasance ma'ana a takeice idan dayan aka wayi gari yana azumi fala yarfus manzo Allah yace kada yayi miyagun maganganu lafazin fala yarfus an ciro shi ne daga arrafasu idan aka ce arrafasu shine alqaulul kabi fada wanda take mai muni ko aiki wanda yake mummuna don haka can ubangiji ta'ala yace alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafafa wala fusuka wala jidala fil hajj to abinda ake nihi da anan da yace fala yarfu kenan kada yayi miyagun maganganu da ayyuka waɗanda suke munana sai yace wala yaskha kuma kada ya ringa wato shine hayaniya sai gaddama sai jayayya sai kuwa lafazin fala yaskha an ciro shi ne daga as-sakhab idan aka ce as-sakhab wato shine hayaniya kenan da ihoce ihoce wannan duka bai dace da mai azumi ba shine yace fala yaskh wala yaskha wato kada ya ringa ihoce ihoce yana gardama, yana jayayya, jayayyar da ba ta da amfani. Domin waɗannan abubuwa duk abubuwa ne waɗanda suke na ɓata lokaci. Shi mai azumi shine yafi cancanta harshen shi ya zamanto danye game da ambaton Allah domin ibadarsa ta lillinka. Sai yace fa in sabahu ahadun aw qatala, manzon Allah yace in har aka samu wani dan rashin tunani da wauta, wato ya zage shi, an gane ko, ko kuma ya nemi zagi tsakanin shi da shi, ya nemi fadin bakakin maganganu tsakanin shi da mai azumi, aw qatalahu, ko ya nemi fada da shi, falyaqul inni sa'im, inni mar'un sa'im, yace masa ni dai mutun ne mai azumi, ni dai azumi nake. Wannan shine mahallu shahid, falyaqul inni sa'im, yace masa ni dai azumi nake. To wannan fada da zai masa ne a bayyane ko kuma a zuciyar shi ne zai fada, tare da cewa wasu malamai suka ce ba a ma bukatar sai ya fito ya fada, a zuciyarsa zai fada cewa ni mai azumi ne, domin irin waɗannan abubuwa ko ba su dace da mai azumi ba. Tare da cewa al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa yana ganin cewa ka fada da zuciyarka, sannan kuma ka fito fili ka fada, domin ka hada tsakanin kyawawa guda biyu. Kaga kudircewa a zuciyarka da zaka yi inni mar'un sa'im, cewa ni mai azumi ne, ka san da cewa duk wasu abubuwa na rashin, wato duk wasu abubuwa na miyagun halaye ba su dace ba ga mai azumi, kenan zuciyarka za ta tabbatar da haka. Kuma bayyanawa da zaka yi ga shi mutumin da ya zage ka ko ya nemi fada da kai, to idan ya san matsayin da kake ciki cewa mai azumi ne, in har akwai wani wato shine al'amari na imani tare da shi, to zai dau hakuri ya ja da baya, yaga cewa wannan abin da ya mama bai dace ba, abin da ya dace ya nemi afuwa. To dan haka shine yace falyaqul inni sa'im, wato yace ni dai, falyaqul inni mar'un sa'im, yace ni dai mutun ne mai azumi. Kaga anan mun samu kenan amsar baban da malam yace ya hal yaqulu inni sa'imun idza shutima, shin mai azumi zai ce ni mai azumi ne idan an zage shi? Amsa kenan zai fada kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni. Sai dai umarnin kar mu dauke shi a matsayin cewa tilas ne, wajibi ne sai ka fada, anan kasancewar shiryasuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mana, kenan umarnin matsayinsa mustahabi ne. Falyaqul inni mar'un sa'im, yace masa ni dai mutum ne mai azumi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, manzon Allah yace na rantse da Ubangijin da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi ke hannunsa, la qulufu famis sa'im, manzon Allah yake cewa lalle wato doyin bakin mai azumi, abiyahu inda Allahi min rihil misk, wato yafi almiski kanshi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, warin da ke fita daga bakin mai azumi a wajen Allah yafi almiski kanshi. Wanda bayani ya gabata, in dai a wajen kanshi ne, to babu turaren da ya tunkari fagen almiski, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato kanshi na agiyar aljanna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kamanta mana da turaren almiski, kamar yadda yake cewa yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk, Ubangiji ta'ala yace mu'minai a gidan aljanna ana shayar da su daga wata giya wadda take tacacciya, sai yace makhtum, wadda take abin rufewa da madoni, sai yace khitamuhu, madonin giyar aljanna, Ubangiji ta'ala yace miskun, turaren almiski ne. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi ya kamanta mana kanshin ruwan tamkin da Allah ya tanada masa a fagen alkiyama, wanda ake kiran shi al-hawu, manzon Allah yake cewa warihuhu atyabu min al-misk, kanshin wannan ruwa da Allah ya tanada mu, manzon Allah yace yafi al-miski kanshi. Haka shahidi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku binne shi da jinin sa, zai tashi a ranar kiyama launuhu launud dam, warihuhu rihul misk, manzon Allah yace zai tashi a ranar kiyama launin jinin, launi ne wanda yake na jini, amma kanshin kanshi ne wanda yake na almiski. shine yace wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da ubangijin da rayuwar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ke hannunsa la quluhu famisai yace lalle wato duyin bakin mai azumi adiyabu inda allahi min rihil misk ya fi turaren almiski kai shi a wajen allah wanda bayani ya gabata cewa shi wannan wari yana fitowa ne daga can wato cikin uwar hanji domin kasancewar ciki idan ya wuhinta babu abinci to wata iska za ta ringa fitowa wanda iska kuma tana da wari dan haka kenan wannan wari ba yana fitowa bane ba daga baki daga can cikin ciki ne yake fitowa dan haka malaman da suka karhanta yin asuwaki bayan gushewar rana ga mai azumi suka ce dan kada wannan warin baki ya gushe malamai suka ce kun kuskure wannan wari ba a baki ba yake daga can cikin ciki yake tasowa an gane ku duk asuwakin da zakai baya hana wannan warin ya fito dan haka mai azumi ya halatta tun farkon yini har zuwa karshen sa yauni yana asuwaki sai yace lisaimi farhatani yafrahu kuma azan Allah ya ce na ga mai azumi farin ciki guda biyu wato da zai yi farin ciki yayi murna ya ji dadi idza afbara fariha idan mai azumi yayi buɗe baki wato zai yi farin ciki don haka a cikin riwaya ta Imam Muslim sai aka samu ziyada fariha bi fidri wato zai yi farin ciki yayi murna dangane da buɗe bakin da yayi to don haka shi wannan farin ciki da dan adam zai yi a lokacin da yayi buɗe baki yakan iya kasancewa farin ciki ne wanda yake dabi'i domin kasancewar ya wuni da yunwa ya wuni da kishirwa duk lokacin da kenan ya kai azumi yayi buɗe baki ya ci ya sha to wannan zai ringa farin ciki yana murna an gane ku akan kenan wannan yunwa ta gushe kishirwa ta gushe wannan kaga farin ciki ne wanda yake na dabi'a wannan farin ciki kuma yana iya kasancewa farin ciki ne wanda yake atta'abudi na ibada domin da yawa mai azumi in ya kai azumi wani farin cikin da ke mamaye zuciyarsa yana farin ciki ne akan Allah ya bashi damar ya kai wannan azumi lafiya kenan ladan shi ya tabbata a wajen Ubangiji subhanahu wataala kuma yana murna cewa yau ya kai azumi kuma zai yi shirin kenan azumi wanda yake na gobe dan haka dai kenan duka wannan yana iya kasancewa in ma ya kasance farin ciki wanda yake na dabi'a ko ya kasance farin ciki wanda yake na ibada to amma abinda aka fi so ya kasance farin ciki ne wanda yake na ibada dan haka in muka kalli addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi in yayi buɗe baki ta hada mana wannan farin ciki nau'i biyu dabi'i da wanda yake atta'abudi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi buɗe baki yana cewa zahaba dhamahu wa batallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah manzon Allah yana cewa zahaba dhamahu wato kishirwa ta gushi gwabtar latil uruk wato jijiyoyin jiki wato sun jika sai ya ce wa sabatar ajiro insha Allah lada ya tabbata ga Ubangiji in Allah ya so kaga anan yana farin ciki dangane da kishirwa da yunwa sun gushi sannan yana farin ciki da murna dangane da ladan kai azumi da yayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to shine anan ya ce li sa'imi farhatani na ga mai azumi wato farin ciki guda biyu sai ya ce ya farahu kuma wanda mai azumi ke farin ciki ke murna ke jin dadi sai ya ce idza afbara wato idan yayi buɗe baki fariha wato zai yi farin ciki yayi murna game da buɗe bakin da yayi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi wato idan ya hadu da ubangijinsa subhanahu wataala kuma zai yi farin ciki bi sawmihi wato dangane da sakamakon azumin da yayi ko ya zamanto fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi in ya hadu da ubangijinsa kenan zai yi farin ciki wasu malamai suka ce zai yi farin ciki dangane da haduwa da ubangijinsa saboda shi mumini a kullun shauki yake bege yake dangane da haduwa da ubangijinsa to da haka malamai suka ce in har haka ne kenan ba bambanci tsakanin azumi da sauran ibada kenan azumi ba shi da wani fifiko duriya akan sauran ibada dan haka anan malamai suka ce bi saumihi ai bi thawabi saumihi dan haka kenan in ya hadu da ubangijinsa zai yi farin ciki dangane da sakamakon lada na azuminsa lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ke nuna masa irin abin da ya tanada masa dan haka dai a takaice wannan hadisi yana karantar da mu wani ladabi daga cikin ladabba na mai azumi duk lokacin da aka nemi fada da shi ana fada masa bakakken maganganu ko aka zage shi to baya halatta ya tanka ma wannan wawa iya abin da yayi dace sai ya fito ya bayyana masa shi fa ga matsayinsa ba wani kasawa bane ba sai ya ce masa inni ruhun sa'i ni dai mai azumi ne in ya fada a zuciyarsa yayi in ya bayyana yayi amma abin da yafi dacewa ya kudirce a zuciyarsa sannan kuma ya fito ya fada kamar yanda bayani ya gabata babu saumi liman khafa ala nafsihi law uzba qala haddathana abdan wa ibn sulaiman ana abi hamza ani al-a'mash huwa sulaiman ibn mihran al-kahili al-kufi ani ibrahim huwa ibn yazid an-nakhai ana alqama huwa ibn qais an-nakhai annahu qala baina ana amshi ma'a abdullah radiyallahu anhu fa qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala من استطاع الباعة فليتزوج فإنه أغف للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وتوانا بابيني واندكي بياني جمدا وتلازنتر أزمي قدم تمندا يجز أورم وتغورنشي أكرن كنسا an gane ku mutumin da yaji tsoron wato irin abubuwan da gwabranci shi yake farar da su menene kasancewar na abuka kai a cikin aiki wanda yake na alfasha wanda galibi abinda ke janyo mutum ya jefa kansa a cikin aiki wanda yake na alfasha wato shine gwabranci shine anan yace babu saumi liman khafa ala nafsihi al-uzba babi ne wanda ke bayani game da lazuntar azumi liman khafa ga wanda yaji tsoron al-uzba ko kuma kace al-uzuba kamar yanda yake cikin wata nuska wato gwabranci ala nafsihi a kansa shine anan malam sai ya shigo mana da hadisin alqama ibn qais an-nakhai ke cewa baina ana amshi ma abdullahi radiyallahu anhu yayin da nake tafiya tare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda bayani ya gabata ba su dai ba su biyu ba kenan a babaka ta karshe kenan dabaka ta sahabbai idan kaji an ce Abdullahi haka a sake ba cewa ba Abdullahi dan wane to kada tunanin kai je nesa ba kowane Abdullahi ba ake nihi face Abdullahi dan Mas'ud tare da cewa Abdullahin a cikin sahabbai suna da yawa ga Abdullahi dan Abbas ga Abdullahi dan Umar ga Abdullahi ibn Amr an gane ku ga irin su Abdullahi ibn Zubair to amma wa ake nihi shine Abdullahi dan Mas'ud sannan kuma shi alqama yana ɗaya daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Mas'ud shine yake cewa yayin da nake tafiya tare da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda fa qala sai Abdullahi dan Mas'ud ke cewa kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallam yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai manzon Allah yace da mu manistaqa alba'ata yace duk wanda yake da halin yin aure daga cikin ku an gane ku manzon Allah yace fali yatazawwaj wato yayi aure a wani lafazi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskantar da kira na musamman zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud wato da tsarikunsa domin a lokacin nan yana matashi manzon Allah yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, wanda shi lafazin ma'ashar a yare wanda yake na larauci, malamai suka ce suna ne, an gane ku, wanda ke gasgata akan jama'a wadda wata sifa take tattare da su. Kamar misali, idan ka dauki dalibai sai a ce ya ma'asharat tullab, kaga menene wace sifa ce kenan ta hada su, anan sifa ta neman ilimi. Idan ka dauki yan kasuwa ya ma'asharat tujjar, idan ka dauki malamai masu karantarwa ya ma'asharal asatiza, to dan haka anan da yace ya ma'asharal shabab, yace ya ku jama'ar matasa. Dan haka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da kiran izuwa ga matasa, domin matasa su ne waɗanda ake kyautata zaton samun shahawa tattare da su, an gane ku, sabani ga dattawa kenan. Shine yace manista qa'a kenan, a wancan lafazi sai aka samu minkumul ba'ata, duk wanda yake da ikon wato daukan dawainiya ta aure, abinda ake nihi da alba'a anan shine malamai suka ce mu'anuz zawaj, dawainiya kenan ta aure. Abu na farko dai ya zamanto kana da abinda zaka iya biyan sadaki kenan na dukiya, kana da abinda zaka iya biyan sadaki. Abu na biyu ya zamanto kana da gidan da zaka zaunar da ita, ko da haya ne zaka ringa biya. Abu na uku ya zamanto kana da sana'ar da zaka iya ciyar da ita da shayar da ita da dukkan wasu dawainiya wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora maka. Abu na hudu kuma ya zamanto ta bangaren abin da yake na shahawa ta dan adam kenan zaka iya biya mata bukata. Duk mutumin da ya tattara waɗannan abubuwa kenan su ne ake kira da alba'a. Shine yace manistaqa'a minkumul ba'ata, kenan alba'a shine dawainiya ta aure, biyan sadaki, ciyarwa da shayarwa da sama mata mazauni da sauran abubuwa na bukatu na rayuwa. Shine yace falye ta zawwaj, manzon Allah yace yayi aure. Akan wannan gaba wasu malamai suka tafi akan cewa yin aure wajibi ne, dole ne, indai mutum yana da halin yi to ya zama tilas akan shi. Menene hujja ku suka ce anan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, domin fi'ilul mudari ne makarunun bilamil amr wa huwa yufidul wujub. Suka ce falye ta zawwaj, manzon Allah yace duk wanda yake da halin aure to yayi aure. Bugu da ƙari hannu suka ce Ubangiji ta'ala ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Suka ce bugu da ƙari kuma Ubangiji ta'ala ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum. Suka ce waɗannan duk dalilai ne waɗanda suke tabbatar mana da wajibcin aure. Amma tare da cewa magana mafi rinjaye aure ba dole bane ba, an gane ku. Amma ga wane ne baya zama dole ga mutumin da yana da halin aure kuma zai iya kame kansa game da aiki wanda yake na alfasha, duk da cewa malamai aure sun dora shi akan kenan al-ahkamul taklifiyya, wanda yakan iya zama wajibi akan wani, yakan iya zama mustahabi akan wani, yakan iya zamantowa halak ga wani, yakan iya zamantowa haram ga wani, sannan yakan iya zamantowa halak ga wani. To illa kasancewar anan kenan mutum sai ya tsaya ya kalli matsayinsa, an gane ku. Duk mutumin da kenan anan yake da halin yin aure kuma babu ta hanyar da zai kame kanshi game da abuka kanshi cikin aiki na alfasha, to wannan aure ya zama wajibi a kansa, dole ne yayi aure domin ya kare kansa, ya kare mutuncinsa. Wanda kwa kasancewar yana da ikon da zai iya kare kansa game da aiki wanda yake na alfasha kuma yana da halin aure, to wannan an so yayi aure domin ya samu irin fadlar da ake samu a karkashin yin aure, na samu ƴaƴa na gari, da cewa kuma duk abin da mutum yake ciyar da iyalinsa sadaka ne, da kusantar iyali ma da zaka yi akwai ladan sadaka a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Mutumin da ba shi da halin da zai dauki dawainiyar mace yayi aure, wannan malamai suka ce wannan yin aure akan shi haramu ne, me yasa zai iya abuka kanshi cikin abin da bai dace ba na tuzartar da abin da Allah ya wajabta masa. Don haka dai duk dalilan da suka kafa hujja da su akan wajabcin aure, malamai suka ba su amsar cewa babu dalilin da zai iya zama wajibi, tunda nan ayat da suka ce fankihu ma baba, suka ce tun a farko Ubangiji ta'ala ya nuna mana rashin wajabcin sa, me yace fanki hu ma baba lakum minan nisa'i ma baba lakum kenan abinda ya daga da gare ku ko ga kuna da bukata kenan kuna shahawa in ma mace biyu ko mace uku ko mace hudu to shine anan sai ya ce fa innahu aghabbul basar kenan wannan ita ce jumla ta aliliya da manzon Allah ya ce ya kushe ma'ar matasa duk wanda yake da halin yin aure daga cikin ku yayi aure micece illar ramzan Allah ya kwadaitar da su ya shuna su cewa su yi aure sai ya ce fa innahu aghabbul basar domin aure shine mafi rintsi ganin bawa game da kallon abinda Allah ya haramta masa wanda Allah ya umarni ya umarci bayan sa mu'minai maza da mata cewa kowa ya rintsi ganin sa kada ya saki ganin sa ya kalli abinda Allah ya haramta masa kamar yanda yace kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin wa yahfazu furujahunna al-aya sai yace fa innahu aghabbu lil basar domin aure shine mafi rintsi wato ganin bawa game da kallon haram sai yace wa ahsanu lil farj kuma shine mafi katangancewa ga gabansa ma'ana ba zai auka kansa cikin alfasha sai yace wa man lam yastafi manzo Allah yace duk wanda ba shi da halin aure kenan babu kada dukiyar da zaka biya sadaki ko kana da abin da zaka biya sadaki to amma baka da sana'ar da zaka iya rike mace ko kuma kana da sana'ar da zaka iya rike mace to amma sana'ar taka har yau baka mallaki ba abinda zaka iya biya na sadaki da samun mazauni da daukan dawainiyarta ko kuma ya kasance duk mutun ya mallaki waɗannan abubuwa sai dai kasancewar kuma ba shi da wato shine kokarin yanda kenan zai biya bukata wadda take ta shahawa domin wata rashin lafiya da take tattare da shi dan haka shine yace wa man lam yastati wato duk wanda ba shi da halin yin aure manzo Allah yace fa alaihi bisawm wato ya lazinci azumi lafazin alaihi ismu fi'il al-amr ne nan ikra ne ma'ana fali ya lazimi sawma wato ya lazinci azumi sai yace fa innahu lahu wija manzo Allah yace wannan azumi zai zame masa wato tamkar daddaka ce wanda in aka ce al-wija asalin sa a yare wanda yake na larabci wato shine daddaka da ake daddake dabba a zare masa wato jijiyoyi waɗanda suke na mazakuntar sa sai ya zamanto shahawa ta gushi to azumi zai zame masa kenan tamkar daddaka ne ma'ana duk wani abu wanda yake na shahawa ta kusantar iyali zai gushe ya bar shi ko bai gushe ba gaba daya to zai sassaukaka me yasa daman ita asalin shahawa abinda yake janyo ta shine cika ciki duk mutumin da ya ci ya sha ya koshi to ba abin da zai biyo sai shahawa to duk lokacin da dan adam zai kankanta ci da sha to shahawa za ta kankanta game da shi to dan haka kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maganin gwamnati ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu'minai mazan su da matan su shine lazantar azumi dan haka wannan umarni na kame kai ga duk mutumin da ba shi da halin aure tuntuna Allah ya mana wannan umarni a cikin suratul nur wal yasta'fi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli ubangiji ta'ala yace waɗanda ba su da halin aure ubangiji ta'ala yace su kame kawunan su har akai lokacin da Allah zai wadatar da su daga fadalarsa su samu halin da za su yi aure to hanyar kamewar anan ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wanda ba shi da halin aure manzo Allah yace ya lazinci azumi to nan da aka ce ya lazinci azumi ana nihin cewa kullun ya wuni da azumi a bakin gulgudu kenan bakin gulgudu zai ringa yin azumi domin shahawa ta kankanta game da shi sannan wannan hadisin kuma shine daya daga cikin abin da ke maganin gwamnati kamar yanda malamai suka nuna shine hanya daya duk wata hanya da dan adam zai biyo misali ta yanda zai biya bukatar shi ya gusar da shahawar shi wannan hanya ce wadda bata halatta ba suna jingina ma al-imamu ahmad fadar cewa wai mutun yana iya yin wato shine al-istimna ko kuma aka kiraye shi da sunan ada sirriya ma'ana shine mutum yayi wasa da gabansa har ya biya shahawarsa. Wannan fada bata inganta ba ga al-Imam Ahmad, tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa duk lokacin da mutum ya samu kanshi a tsakame wuya, shahawar ta addabe shi, bayan da zai sai ya je ya abuka kansa, suka ce to sai ya biyo ta wannan hanya kenan, irtikabu akhaffid akhaffid darrai, ma'ana sai yayi yanda zai busar da shahawar shi ba tare da ya je ya abuka kansa cikin alfasha. Amma yin wannan azumi shine wanda dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu'mini. Kenan anan wannan babi da malam yayi da yace babin da ke bayani dangane da lazuntar yin azumi ga duk mutumin da yaji tsoron gwabranci a bisa karan kansa, kenan wannan ɗaya daga cikin fawaidin azumi ne. Azumi kenan magani ne daga cikin maganin gwabranci, mutum zai tsare kansa ya tsare mutuncinsa, ba zai abuka kansa cikin alfasha. Babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru. Wa qala silatu an ammar radiyallahu annahu qala man sama yawma ash-shakk faqad asaa abul qasim sallallahu alaihi wa sallam qala hadathana abdullah ibn maslama huwa al-qanabi عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي النافع هو مولى ابن عمر أنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك انا عبد الله بن دينار انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليله فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العده 30. قال حدثنا ابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبه هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن جبلة بن سهيم انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس لابهام في الثالثه. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن إكرمة عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راحا فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد وابن عبد الرحمن الهميري أنا أنس رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza ra'aytumul hilala, idan kun ga wato jinjirin wata na Ramadan manzon Allah yace fasumu ku dau azumi wa idza ra'aytumuhu manzon Allah yace idan kun ga jinjirin wata na watan Shawwal manzon Allah yace fa afdihu ku sallaci wa qala sila wato sila ibn Zufar Allah ya ji kansa shine yake fada daga malamin sa Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda Ammar yake cewa man sama yawmash shakki duk wanda ya azinci ranar kokonto game da tsayawar wata yaushe ne ranar kokonto wato shine idan aka ce yau 30 ba daya ga watan Sha'ban kenan gobe yini ne wanda yake na kokonto kenan muna cikin kai kawo takan iya yuwa wata ya tsaya kenan a jiya misali 29 kuma takan iya yuwa bai tsaya ba amma mu dai ba mu da tabbas to duk mutumin da ya azinci wato ranar kokonto amma da yake cewa faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam tabbas wato ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya azumci wato ranar kokonto ta ina ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har ya kasance da nihin wato ya kiwaye game da azumi na Ramadan yace to ai da mun tunda jiya dai 29 yau kenan 30 daidai takan iya yuwa wata ya tsaya jiya takan iya yuwa bai tsaya ba kenan in har an samu labarin ya tsaya to dama ni na tashi da azumi to duk wanda yayi haka ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me yasa shi azumi ibada ce wanda ake gina ta akan yaqini ba a gina ta akan kokonto tunda cewa idza ra'aytumuhu fasumu in kun ga wata manzon Allah yace ku dau azumi bayani in kun ga wata zai zo nan gaba amma idan mutun ya kasance daman ya saba yin azumin litinin da alhamis ko ya saba yin azumi irin azumi na annabi dawo yau yayi gobe ya huta jibi yayi gata ya huta ranar kokonto sai ta fado a ranar azumin sa ko ta fado ranar litinin ko ta fado ranar misali alhamis ko kuma yana da azumi wanda yake na ramuwa to wannan duka ba laifi bane ba mutun yakan iya ko kuma daman yana da wani azumi nashi na kafara wanda yake kanshi da sauran shi to wannan duka mutun yana iya amma da nihin kewayewa game da Ramadan cewa in har wata ya tsaya daman na tashi da azumi to wannan duk wanda ya haka ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan maimakon lada sidi zinibi shine malam sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda Abdullahi ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakara ramadana wato ya ambata musu wato ramadan manzon Allah sai yake cewa la tasumu kada ku sake ku dau azumi manzon Allah yace hatta tarawul hilal sai kun ga jinjirin wata dan haka a daidai wannan gaba malamai suka ce anan dole ne mu kayyade mu tsaya mu tabbatar da daukan azumi ta hanyar ganin ido duk wani gani wanda yake na lissafi na hanyar kalanda baya halatta a dau azumi kuma ganin ido anan ido wanda yake akan dabi'a yanda Allah ya mana na ka tsaya ka fuskanci yamma kaga wata in har ya kasance sai an sanya wata na'ura wani shimel za a iya hango tsayuwar wata to wannan ba maganar daukan azumi an gane ku to kowa yake da na'urar da zai leka ya hango takan iya yiwa ma in ba kuma ba kowa ba yake da halin yanda zai taba wannan na'ura balantana ya hango yanda wata kin ya tsaya ko bai tsaya ba dan haka kenan anan abinda ake nihi ganin ido wanda yake na dabi'a shine yace la tasumu manzon Allah yace kada ku dau azumi yace hatta tarawul hilala sai kun ga jinjirin wata na Ramadan sai yace wala tufdiru manzon Allah yace kuma kada ku sallaci hatta tarawu sai kun ga jinjirin wata wanda yake na Shawwal manzon Allah sai yace fa in gumma alaikum wato in aka dillibi muku ganin wata, aka sha makanci muku. An gane ku? Lafazin wato gumma, abinda asalinsa a yare wanda yake na Larabci, an ciro shi ne daga ummatun. In aka ce gumma shine asutura, abu wanda yake kenan zai zama dushiya maki tsakaninka da abu, ba za ka iya hango shi ba. Don haka gilgije ake kiran shi gayi, ko kuma ka ce gamam. Me yasa? Saboda yana sha makance wato tsakanin jama'a da hasken rana, kenan ganin rana ko kuma ganin haske wanda yake da yi. Shine yace fa in gumma alaikum, in har aka sha makance muku wato ganin wata domin wani hazo ko gilgije ko abin da ya kama da haka, manzon Allah yace fadduhu la, wato watan da ke gabanin Ramadan manzon Allah yace ku lissafa masa gulgudan kwanukansa. Kenan yanzu misali yau muna Sha'aban 29 misali, sai ya zamanto yinin yau yini ne wanda yake na gilgije, gilgijen da zai iya hana mu ganin wata, ko kuma yini ne wanda yake na hazo. Kenan ba maganar gobe mu dawo azumi. Me yasa? Saboda bamu ga wata ba. Me za a yi? Kenan sai mu cike masa gwalgwadon kwanukansa shi wata na Sha'aban. Yau muna 29 kenan, gobe 30. A gobe idan aka sake yin wani gilgije ko hazo, to dole ne kawai jibi mu da wa'azi. Me yasa? Saboda shi Sha'aban din ya riga ya cika kwanukansa kenan, kwanuka 30. Watan musulunci 30 yake yi, baya durawa a 30, sai dai ko yayi kasa da haka kamar yadda zamu gani nan gaba. Shine yace fa in gumma alaikum, in aka sha makance muku ganin wata domin wani hazo ko gizagizai, manzon Allah yace faqadu la, wato watan da ke gabanin Ramadan manzon Allah yace ku masa gulgu, ku lissafa masa gulgudan kwanukansa kenan, shine kwana 30 daidai. In 30 ta cika kenan, dole shi ku da wa'azi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi ibn Umar, Allah ya kara musu yarda, yake cewa yawa kenan anan abinda muke so mu sani, dan da yake cewa yawa shine kenan, sai yake cewa wa Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yarda, yake fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ash-shahru 29 layla, wato shi wata na musulunci manzon Allah yace na kasancewa dare 29 kenan. An gane ko? Ba dan yana nuna kadai wato wata kwana 30 ba dai ba, a'a, ay yakunu 29 layla, yana zamantowa wato dare 29 kenan, ko kace kwana 29. Sai yace fala ta sumu, manzon Allah yace kada ku dau azumi hatta tarahu, wato sai kun ga jinjirin wata. Fa in gumma alaikum, manzon Allah yace in har aka dillibi muku wato ganin, aka lullube muku samaniya da wani gilgije ko wani hazo wanda zai iya hana ku ganin wata, manzon Allah yace fa akmilu da iddata 30, wato ku cike ma watan da ke gabaninsa kenan kwanuka 30 daidai. Kenan in watan Sha'aban ne, yau 29 gilgije ya hana mu ga wata, kenan sai mu cike masa kwana 30. Haka nan in Ramadan kin ne, yau muna da azumi 30 ba dai, sai zamanto akwai hazo ko gilgije, ba maganar gobe mu sallaci. An gane ku? Sai mu cike masa kwanuka kenan 30. A gobe idan ba mu ga wata ba, shi dole za mu yi sallah domin mun cike adadin azumin, shine kwana 30. Shine yace fa in gumma alaikum, in aka sha makance muku ganin wata domin wani hazo ko gilgije, fa akmilu da iddata 30, manzon Allah yace ku cike masa lissafi kwana 30 daidai. Sannan hadisi na uku, ko mu ce na hudu, a baban wato Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza, manzon Allah yace wata a musulunci, manzon Allah yace haka yake. Ana uku sai yace wa khanasa al-ibhama fi salisa, ana uku sai manzon Allah ya jinki wato wannan babbar yatsa. Kenan da ya musu haka, ya watsa ya tsufi yace hakaza wa hakaza wa hakaza, kenan an samu goma goma su biyu. Ana uku sai manzon Allah ya jinki babbar yatsa, kenan da ya jimke babbar yatsa nawa ya rage kenan tara to shine manzo Allah ya yi musu wannan wannan hanya ce wadda take ta karantarwa kenan a aikace sannan hadisi na biyar ababan wato Muhammad ibn Ziyad ke cewa naji Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su muli ru'yatihi ku dau azumi wato domin ganin wata na Ramadan wa afdiru li ru'yatihi manzon Allah yace haka nan ku ajje azumi ku sallace domin ganin wato wata sai yace fa in gubbiya alaikum wato in har aka lillibe muku ganin wata lafazin gubbiya an ciro shi ne daga algabawa algabawa wato shine dukanci ko kuma mu ce dolanci rashin fahimta kenan an gane kenan algabawa shine kenan lillibewar fahimta ya zama mutum baya fahimtar abin da ake fada masa kenan don haka aka aro wannan kalima aka yi amfani da ita dangane da girgije ko hazo da yake sha makanci tsakanin jama'a da ganin wata shine yace fa in gubbiya alaikum in aka lillibe muku wato ganin wata manzon Allah yace fa akmilu iddata sha'bana 30 manzon Allah yace ku cike ma sha'ban kididdigar sa wato kwana 30 kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kenan ta hanyar da ake daukan azumi kuma da ta hanyar da ake ajiye azumi wanda karin bayani zai zo akan haka hadisi na shida ababan shine hadisin wato Ikrima ibn Abdurrahman daga Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamin nisa'ihi shahara wato manzon Allah ya yi rantsuwa game da kaurace ma matansa tsawon wata guda lafazin ala an ciro shi ne daga al-ila al-ila bi ma'ana al-hali rantsuwa kenan kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa lillazina yu'uluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur shine yace ala min nisa'ihi shahara manzon Allah ya yi rantsuwa game da kaurace ma matansa wato wata guda lokacin da kura ta kai bango suka matsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi dora masa abin da ya wuce karfin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kaure ya bar musu gida wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna in har al'amari yayi kamari kura ta kai bango ba laifi kana iya kaura cewa ka bar mata gida amma tare da cewa wato in har abun bai kamari ba to kaurecewar a cikin gida ake kamar yadda manzon Allah yake cewa wala tahjur illa fil bayt kada wato ka kaurece ma mace wato sai a cikin gida wannan kaurecewa a cikin gida malamai suka ce in ta yi shimfidar ta anan kai ma ita ka tace ko a shimfida ɗe ne in ta fuskan an gane ko ka bata baya ko kuma in ka shigo da gunguni ka fita da gunguni to kaga anan fa shugaban halitta ne gaba daya an gane ku shugaban halitta ne gaba daya abin ya masa kamari gaba daya ya fita ya bar musu gidan yace su je su zauna a gidan ya kaurace ya koma cikin wata garka kamar yadda bayani zai zo anan gaba shine yace an gane ku shine can Allah yake hakaito mana a cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala yake cewa ya wannan ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ad-daral akhirata fa inna allaha a'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima to shine anan yace alamin nisa'ihi shahara manzo Allah yayi rantsuwa game da kaurace ma matansa tsawon wata guda domin wata hanya ce ta ladautarwa falamma maba 29 yawma lokacin da kwana 29 wato ya wuce kenan aka samu kwana 29 ya cika gada manzon Allah sai ya samu ko ya dawo gida aura haku kuma manzon Allah ya maraitu ya dawo fakila da sai suka ce masa innaka halauta Allah ta yuku da shahara yo ai rantsuwa kai kace wata guda yau ku 29 faqala sai manzon Allah yace inna shahara yakunu 29 yawma manzon Allah yace ai lalle shi wata na musulunci na kasancewa wani lokaci kwana 29. An gane ko ba alƙawari ba na saba, wata guda nace zan yi, watan musulunci ko yana yin 31. A wannan hadisi na 7 a baban hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min nisa'i, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa game da kaurace ma matansa, wa kana timfakkat rijlu, wato kabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance ko ta yi rauni, ma'ana ta fashe. Fa aqama fi mashrubatin 29 layla, manzon Allah sai ya koma cikin wata garka, manzon Allah ya zauna kwana 29. Thumma nazala, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan 29 ya wuce, manzon Allah sai ya dawo. Faqalu ya rasulullah, sai suka ce ya manzon Allah, alaita shahran, ai kai rantsuwa cewa wata guda zakai. Faqala, sai ya ce inna shahra yakunu 29, ai wata a musulunci yana kasancewa wato 29, 31 kenan. Karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.